super story. Story. You telling me super story. Story. Super story. Story. You telling me super story. Story.
Wallahi abun ta saci zuciyata kuma tunani na da hankali na ne kadai dukiyata na zabe ta na bata kuri'a na na maishe ta ya mace na daya a duniya na bayan kankanin lokaci ta samu zuwa jami'a ilimin ta nesa daga amsa sunan jahila sai a jarrabawa da gwadawa take nuna ta iya sai distance sa ko kai amma dai muna lafiya kira akan kari ya ragu halakodan karatu kuma gantali ya dadu da daga na kira ta sai ka ji tana ce mu sweetheart har ya zamo cewa daga kiran ne kawai sweet part da duk alamu dai tayi sabon saurayi wai ashe har ta sheda masa ba mu tare ta fi son shi amma duka yake mata ba tausayi ni ko ban mata holo ko a inda ba mutane wata ran fada ya hada su suka fara zage zage a gaba na kan in ce film sun fara mare mare kawai didan ya ga mu tare mai gurin farko ya zama bare duk da hakan dai an ci gaba ba a fasa ba dan ta san sirrin faranta rai bayan batawa haba baby daga ce mun yau ku rabu sai gobe in ga kun gamu
baby na so kika story.
I don't love you because I want to. I love you because in return that's what I want to. Want to. I don't love you because I want to. I love you because in return that's what I want to. Want to.
Yeah, but it hurts me badly, girl. Oh yeah, in a sanki kamar kimanta.
Panayi domin banda ko CC a ta dalilin haka ruwan sama ya buge ni sai ka ce wani ba kauyen da ya zo city hanyar zuwa miki tanadi domin gudun rainy kuma bai wani dade ba da na baro TV station din da aka mun interview on no English na nemo iya gurgudo in kina gani ni bacci ne gare kina farfado you stole my heart in ways ke kadai tamkar barayi kullun sai super story sai ka ce kowace rana ya zama mana karfe takwas ran alamis na money be fine bobo but I'm not ugly if I'm really your best part you should not hurt me ai da mu wasa da hankali gare yin kafar wando in na tafi na tafi bar ganin wani karan zanzo maganan yanzu
baby na so kika ne